wani kotun soja da ake kira military tribunal da ke garin Maiduguri ta yanke hukunci ga wasu kuratan soja guda biyu a jiya. Wannan kotun da ta yanke hukuncin ne a zaman da ta yi jiya karkashin shugabancin shugaban wannan kotu Brigadier General Olusegun Adeniyi wanda ake cewa President of the Court. Wannan kotun da ta yanke wa Hassan Adamu wani kotun soja shekaru 7 a gidan yare sakamakon laifin da aka same su da kisan kai ba da gangan ba wanda ake zargin cewa ya aikata a ranar 23 ga watan Disamban 2015 sakamakon dirka wani da ake kira Umar Alkar sashe har so biyu a kirjin sa a bakin kasuwar litin da aka fi sani da Monday Market wanda ya sanar mutuwar sa dan take. Shugaban kotun ya ce wannan kotun ta same ka da laifi na aikata kisan kai ba da gangan ba maimakon kisan kai da zai zama rai da rai don haka aka yanke maka hukuncin shekaru 7 a gidan yari wanda kuma wannan hukunci zai tabbata ne da amincewar dokokin sojan kasar nan. Lauyoyin da ke kare Hassan Adamu dai sun yi ta bada shaidan cewa Hassan Adamu ya yi hakan ne don kokarin kare kansa sakamakon rigima ta shiga tsakaninsu da shi wanda aka kashen sai dai tuni wannan kotun ta riga ta bayyana cewa ta riga ta yanke wannan hukunci. Michelin ya kuma sake yanke hukuncin ga wani kotun sojan da ake kira Ibechi Oze sakamakon bacewa da yi daga wajen aiki har kusan na tsawon watanni 10 da kuma harin da nan sojan kasar ta bada sanarwar cewa ya bace amma kuma yana nan a raye lokacin da aka tura su bakin daga a garin Goza da yace yayin kungiyar Boko Haram din ne suka sace shi wanda daga bisani ya samu ya kubata lokacin da rundunar sojan sama suka kai hari kan yayin kungiyar Boko Haram din an kuma yi watsi da batar bindigan da ke hannunsa da wasu asashe masu yawa da aka ce shedun da ya gabatar da batar wannan bindigan da kuma arsashen sun zo daidai da abin da ya faru a lokacin da yayin kungiyar Boko Haram din suka kai hari a garin Gozan kuma yana naina karban albashin sa ba tare da ya zo aiki ba ta haka mai shari'a Adeniyi ya yanke masa hukuncin kamar haka. Yace wannan kotu ta yanke maka hukuncin watanni 14 a gidan yari kuma wannan hukunci zai tabbata ne da amincewar hukumomin sojan kasar. Bayan an kammala wannan shari'an ne sai na tambayi barista Muhammad Umaru sakataren kungiyar lauyoyi na garin Maiduguri ko ya suka ga yadda aka gudanar da wannan hukuncin.
Alhamdulillahi na gamsu da yadda aka yi shari'an musamman shari'a mata Hassan Adamu wanda aka yi wanda ya kashe wani nan wajen Monday Market ranar 23 ga watan December 2015 wanda ya gabatar da shaidu kwarara kuma dai alkalai sun zo na sun duba sun gani lalle domin abin da ya hana a yanka masa hukunci a ce shi ma a je a rataye a kashe shi saboda shi wanda ya kashe yayi kokuwa da shi da bai yi kokuwa da shi ba kan to da lalle ko shi ma ya fuskanci kisa din kai tsaye.
Mai jawabi Galadima dai shi ne lawyer da ya karanta wannan karar a gaban kotu wanda ga bisa ne kuma ya jawabi ga mutanen da suka halarci zamar wannan kotun kamar haka.
The provision of the law is that where an officer or a soldier is sentenced by a court martial to imprisonment, he shall also be sentenced to be dismissed with disgrace and dishonor.
Yace a matsayin doka dai shi ne duk inda aka yanke hukunci ma officer ko kuma wani kurtin soja wanda har ta kai shi ga gidan yare kai tsaye kuma shi ne tamkar an kore shi ne a aikin soja wannan dai shi ne abin da nake so mutane su gane. A wannan rahoton na daban kuwa rundunar sojan kasar ta bayyana an kame wasu mutane guda uku ciki har da wani hakimi guda da wani dan bangan siyasa da aka fi sani da ECOMOC da kuma wani mutum guda na talakanta su da alaka da yayan kungiyar Boko Haram wanda kuma tace yanzu hakan tana nan tana zurfafa bincike akai don ci gaba da kame irin waɗannan mutane da ya alaka da ƴan kungiyar Boko Haram din. Sai dai rundunar sojan kasar ta ki tabbayyana sunayen waɗannan mutanen da su ce zai iya kawo mata cikas wajen gudanar da bincike da take yi a yanzu hakan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.